Shubidubah, lum lum. Shubidubah, lum lum. Ba 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 do, ba 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 do, la 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 mu, la 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 mu. Po po, lan lan ga ga te ta ta te ta, lan lan ga ta 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 te mashita. Lan lan ga ga te ta ta te ta, lan lan ga ta 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 te mashita. Uchi. Bu 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 shi shi bu shi shi. Bu 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 shi shi bu shi shi. Don don don.